Sasasa oh, sanki azam sabal loni, aga zahat ho rana asani, na to ho zamba ki bayani, kich kalami na.
Kira kira zara tunda sabana.